أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين إشيرن دوات الرجب wanda ya zo shekara ta 443 hijiriya wanda ya dace da 21 da watan 2 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun babban littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kafin mu fara yau zan yi muqaddima wanda muka dan taɓa bayani akan ta a cikin darasin sunan darimi la dubba na karatun ilimin hadisi zan mu ci gaban su kuma darasin sunan darimi mu yi da sasu wa qala fil mudkhal ya hada a cikin mudkhal kenan ibn al-hajj wanda mun ambaci littafin can baya wanda mai wannan yana dan fodiyo yana yawan kawo shi cikin littafin shi da muka ambata yake cewa yukrahu li qari' al-hadis a cikin wancan littafin ibn al-hajj yake cewa an karhanta ga mai karatun hadisi an yi kuma li ahadin yayi tsaye dan saboda wani killatu adabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karancin ladabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam killatu ihtiramin kuma da rishin alhurmantar da annabi wa adamu mubalatin da rishin kula an yaqda hadisahu li ajli ghairihi yanki hadisin annabi dan saboda wani kana jayo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya kira ka ko wani ya yi magana ko wani ya zo ka tashi ka yanki hadisin wannan makaruhi ne fa kaifa li bid'a to kuma ina ga a ce wani abu na bid'a daban wanda zai yanke shi saboda ya yanke shi ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam وقد كان السلف لا يقضون حديثهم ولا يتحركون وان اصابهم ضرر في ابدانهم ما غباتن مسن كسانچي بس ينكي حديثي كو دا wani abu ya same su ko cutarwa ta same su a gangar jikin su yatahammalun almashaq allati tanzilu bihim suna jurewa wahalar da take sabkowa gare su dan saboda girmama annabi alaihi salatu wassalam ya wadatar da mu ga abin da ya abu ga al-imam malik rahmatullahi ta'ala alai wanda kunama ta mafi cizo 17 yana motsi amma bai gusa ba dan saboda yanke hadisin annabi dan saboda gudun kai yanke hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta bayanin a can baya duk da cewa yana da uzuri cutarwa ce amma kuma ya ga cewa girmama annabi ya wuce nan in ya cire ma ya yanke uzuri yana da uzuri to amma saboda kyakkyawan girmama shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ba zai iya ba zan dafa ila zalika ma yan bugi min al-kalamil mu'ta to kuma ina ga a ce wani zance ne daban zai shigo mutun ya yanke magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan wannan bayani yana cikin al-mudkhal na ibn al-hajj mujallal na safa ta 160 wa qala al-qasdallani al-imam al-qasdallani cikin irshad usari yake cewa wa laysa lihi an-niyya makaratin hadisi wajibi ne gyara niyyar shi bi hausu ya kuna mukhlisan ya ta yadda zai kasance da ikhlasi yake karatun hadisin shi la yuridu bizalika iwadan dunyawi ya kasance bai neman wani musanni na duniya yayi dan a bashi wani abu ba idan an hubbir ri'asa ya nisanci neman shugabanci na a ce wani ya iya ko wani ya kaza wanda awace har da duk abin da zai jayo mushi ya neman shugabancin da wani jiji da kai wal yaqra al hadis bi sautin hasan ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauti kyakkyawa fasihin mai fusaha murattalin ya rika bin shi daya bayan daya wala yashruduhu sardan ya bar karanto shi da zube da gaugawa yadda ba za a fahimta ba layar ta bisu ayyama na usami min idraki ba'di ta yadda kada ya cakudar da karatun kuma ya ko kuma ya hana mai sauraro fahimtar me ake fada in karatun gaugawa ne zube yana taifa ba za a gane me yake fada ba to hadisin annabi ba a so a mishi haka nan kamar yadda qur'ani ma haka nan wa qad tasamaha ba'dun nas wa saru yu'ajjilu isti'jal al-lam na usami min idraki hurufihi kaseera duk da wasu sun yi rangwame akan cewa ana iya yin gaugawa matakar gaugawa nan ba zai ta sa a cinye harufa ba bal kalimatun barma wasu kalmomin ya kasance ya cinye wasu kalmomi wannan bayanin al-imam al-qasdallani kenan cikin irshad usari Allah mushi rahama wa qala an-nawawi fi sharhi muslim al-imam an-nawawi a cikin sharhin shi na muslim yake cewa yan bagi li qari' al-hadis ya kamata ga mai karatun hadisi idan marra bi zikrillahi azza wajal idan ya wuce ambatan Allah an ce Allah ya ce azza wajal aw subhanahu wa ta'ala aw nahaw zalika ya hado ta kalma dai ta girmama Allah in an ce qala Allah to ya ce tabaraka wa ta'ala ko azza wajalla yana daga cikin girmama Allah in ji al-imam an-nawawi wa bi zikrin nabi an yusalli wa yusallim alayhi in an ambaci annabi ya mishi salati ya mishi sallama in so dubu za an ambaci annabi kada ka kosa ga cewa sallallahu alaihi wa sallam وبذكر الصحابي يقول ان اموتي صحابي يا رضي الله عنه فان كان صحابي ابن صحابي اذا صحابي ني دان صحابي كما تو سي رضي الله عنهما كينن شي دما ايهن ناشي وكذا يتردى على سائر العلماء والاخيار تو هكنن يا كسانتي يانا نيمان يردا دا مانيان مالمي دا سوران متاني نغري وان لم يكن ذلك مكتوبا في الاصل كودا باب شي ا cikin rubuce a littafin an ambaci wani malami kace rahimahullahu ta'ala an ambaci wani sahabi kace radiyallahu anhu an ambaci annabi kace sallallahu alaihi wasallam kodai bayya rubuce yace wala yas'amu min tikrar zalika da mutun ya kosa gami da maimaita wannan yaga cewa ana ta ambatar annabi yana ta cewa sallallahu alaihi wasallam hey kyale ya gaji ko kuma ana ta ambatan malami shi yasa wannan kosa duk magabatan nan namu in an ambace su mu yi musu addu'a yace wa man aghfala hadha hurima khairan aziman nawawi yace duk wanda yayi banza da wannan za a haramta mishi alkhairi mai girma wa fautu fadlin jasiman kuma zai rasa wata farala mai kabri wannan haka ya kawo shi a cikin muqaddama shi ta sharhin sahihi muslim Allah mushi rahama wa qala fil azkar a cikin littafin shi al azkar na al imam an-nawawi da yake cewa yustahabbu li qari al hadis an so ga mai karatun hadisi wa gairuhu da wani shi memman fi ma'anahu ga wanda ke cikin ma'anar shi ma'ana kowane karatun littahi ne ko ma menene idza zikira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam an yarfa sautahu bis salatu wat taslimi alai ya daga murye shi da salati da neman tsira ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ne na Allah kuma wajibi ne wala yubaligu fi raf'i mubalagatan fahisha amma ba ana nan ya daga murya ba daga murya da ta wuce hankali wai man nasa ala rafi sauti ce daga cikin wanda suka nassanta cewa wajen sallallahu alaihi wasallam ka fade ta da karhi الامام الحافظ ابو بكر البغدادي خطيب البغدادي رحمه الله تعالى عليه عند واسع علماي وند الامام النووي يا امبتا وقال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كتي سره بانه يندب ان يصلي ويسلم على النبي يتي سن بينا علماي cewa mustahabbi ne mutun yayi salati da taslimi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yataradda an sahaba yace radiyallahu anhum wajen sahabbai wa illa mikun zalika fi riwaya koda a cikin hadisin ba a rawaito ba kaga an ce an abi huraira koda a hadisin babu radiyallahu anhu kai ka fade ta koda an ambaci annabi ba a rubuta sallallahu alaihi wasallam to kai ka fade ta wannan ba a lissafa shi cikin saba ma ruwaya summa qala an-nawawi sannan nawawi yake cewa in kana fi sima'ihi idan a cikin sima'inka malaminka da yaji yadda kai hadisin yace an rasulullah daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa arada an yarwihi wa kai kuma zaka rawaito kai kace anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka san haka yace fasahi wallazi qalahu mas'ala ce da an yi sabani akan ta kana iya sauya lafazin annabi da rasul a wajen ruwaya ba cikin addu'a ba wajen ruwaya wajen addu'a wannan ba ai Hammad ibn Salma da Ahmad ibn Hanbal da Abubakar al-Khatib suka ce wannan halaka ne babu lahi dan mutun yayi wannan dan bai sauya ma'ana Tajuddin Subki a cikin tabaqat din shi tabaqatu Shafi'i yake cewa al-Imam Shafi'i yake cewa Allah ya radda da shi akrahu an yaqula ar-rajul qala ar-rasul bay yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuna mu'azziman yace ina kin makaruhi ne mutun yace qala ar-rasul kawa annabi yace a yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda al-Imam al-Bayh dan saboda wannan lafazin nabi shi yake bada shu'uri da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi a cikin littafin shi tabaqatu Shafi'i al-Imam Shafi'i ya rawaito shi da ma wasu malamai wa qala an-nawawi nawawi yake cewa wayan bagi ya kamata liqari ila hadisi ga mai karatun hadisi an ya arifa minan nahaw ya san nahaw wa lugha da lugha wa asma'ir rijal da sunayen mazaje ma yusallamu bihi abinda zai kubutar da harshen shi min qaulihi malami kud daga fada ma annabi abinda bai fada ba in baka iya larabci baka fada abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada ba ka jiwaye lafazin ka mishi ƙarya wa in sahafi riwaya ma yu'lamu annahu khata in ya inganta a cikin ruwaya cewa wannan abin kuskure ne fa sawabu allazi alaihi al-jumhur min as-salaf wal khalaf annahu yarwihi ala sawabu wala yughayyiruhu fil kitab al-imam an-nawawi yake cewa idan an rawaito wata kalma ta cikin hadisi aka san cewa kuskure ne to wanda ka zo karanta ko malamai sun tabbatar da cewa kuskure ne in ka zo kai ka karanta ta da daidai kin ba tare da ka gyara ma mai littafin ba a cikin littafin shi ka bar mushi yadda yake da kuskuren shi amma wajen dudduki kai kai furici da kalmar yadda take ana samu haka da dama yace lakin yaktubu fil hashiya sai dai a cikin hashiya ya rubuta annahu ka afiru ya ta kaza wa anna sawabu khilafu huwa kaza ya rubuta a cikin hashiya irin wannan shi yasa ake barin wannan gurana ihala dan saboda in ka inda kai kuskure ka rubuta cewa nan gurin ga yadda yake shine sawabu amma hada tabbas ba wai a tunaninka ba yace wayan bagi lirawi ya kamata ga marawaci wa qari al hadis da mai karatun hadisi yastabaha lafzuhu lafzatan idan lafzi ya shige mishi fa qara'aha ala shakki ya karanta ta da shakku an ya kula kabahu a karshen ta yace au kama qala wallahu a'lam yace au kama bayan ya ka lafazin hadisi ne kana so ka kawo shi to kuma ya cije maka ka faɗa abin kana shakkun lafazin nan da wuya in na faɗe shi daidai to a karshe kace au kama qala alaihi salatu wassalam kenan kai nunin cewa baka da tabbas in cewa lafazin haka annabi ya faɗe shi wa qala abu abdullah al-ubbi abu abdullah al-ubbi cikin ikmalul mu'allim littahi yake cewa ma nasahu iyad abinda qadi iyad ya nassanta cikin ikmalul mu'allim yace wa amma naqalul hadisi bil ma'ana amma ciro to hadisi da ma'ana fa qarqaddamna anna malikan yamna'uhu mun gabatar cewa malik ya hana wannan ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka kashi da lafazin shi yadda ya faɗa khawfa an yaf'aluhu man yajhalu annahu yajhal gudun kada wanda ya jahilci abun ya aikata shi yana dibin cewa daidai ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha Allah haskaka huskan mutunan da Allah cika ni'ima da hukar da mutunan da ya ji magana ta kuma ya bada ta kamar yadda ya ji ta sai annabi ya ce kama sami'aha kenan in ka jirkita ka juya addu'a wannan bata same ka ba tunda ya ce kamar yadda kai ji yace wa zakarna annahu kana taharri wawu wal fa mun ambata cewa al-Imam Malik ta kalmar wawun da fa'un a cikin hadisi yana kiyaye sauya su wannan kamar yadda dai yake cikin Qur'ani baka dauki fa'un baka kawo wawun ka sa ai ita kace ita ma ai ma harful hadaf ce ma bulahi tunda dukan su huruful hadaf ne to haka nan a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Malik yake ba dan komai ba dan girmama Annabi alaihi salatu wasalam wa annahu kana yara islah al-harf allazi la yashku fi isqadihi amma Imam Malik yana ganin cewa babu lahi mutun ya gyara wani lafazi da yake ganin cewa wannan lafazin marwayta ne suka sarayar da shi ko kuma suka kada shi kenan sai ya kokarin sashi babu lahi a gyara wa qala al-hafiz Zainuddin al-Iraqi hafiz Zainuddin al-Iraqi Allah mushi rahama yake cewa a cikin alfiyashi yake cewa wali hazarul lihan wal musahafa ala hadisi bi an yuharrifa kuma yace mutum mai karatu ya guji lahani kuskure cikin karatu mai karatun hadisi wal muharrafa da kuma abu taharif ya juya kalma ba yadda take ba musahafa hakanan tasahifi ya kaurace ma tasahifi ala hadisi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yuharrafa dan gudun ka a jirkita shi yace fari khilafi qauli man kazab sai mutum ya shiga cikin hadar annabi da cewa man kazaba alayya muta'ammidan falitabawwa maqaduhu minan nar duk wanda ya mun kariya da gangan to ya sabki masabkin shi a wuta kenan mutun dan gudun kai ya shiga cikin wa'annan to yi kokarin kiyaye ba da lafazin hadisin annabi kamar yadda yake yace fa haqqun nahwi ala man talaba al-imam al-iraqi a alfiya yace wajibi ne neman nahwi ga duk wanda yake dalibin hadisi ne dan saboda kada ya urka fadawa cikin kuskure nahwi zan mu gani a cikin tafsiri yadda nahwi take yin tasiri wadda dalilin tasiri akwai kalmar da nahwi al-irabi ne kawai zai saka kahurta me yasa dan saboda rashin sanin nahwi kenan wajibi ne ga mai karatun hadisi da Qur'ani ya san nahwu daidai gurgurdan yadda zai gyara halshen shi ya rika bada wannan lafazin daidai ba tare da kuskure ba nan zan mu takaita dangance da wannan muqaddima sai mu tashi hadisan da muka tsaya mun tashi hadisi mun tsaya babe na 34 babu man lam yara alwudu'a illa min al-makharajayn nan ne ko min al-qubul wad-dubur baban da ke bayanin wanda bai gani ba cewa ba a sake arwalla sai abin da ya fito daga mahuta biyu daga gaba ko kuma addubura can kahin muhara akwai hadisin da can baya ina ga mun yi bayani akan shi mun faɗe shi iskalin hadisin nan ina ga ban warware shi ba wanda kana tilqilabu tuqbilu tudmiru fi masjidir rasul ko mun warware shi karnuka sun kasance masallaci annabi suna shiga suna huta suna bawali ciki eh malamai sun ce ba wai ana nihin ba abu ne wanda sha'i ne aka bar shi haka nan ya meke yake tahiya a suna ba tare da sani ba suna shiga suna huta bayan kuma an harga an gani aka ma masallacin marhi aka rihe da kuma ba su shiga aka fasa shiga ba wai da gangan ba aka ba suka shiga suke hutsari suna bawali to amma a wannan lokacin da suke shiga suna bawali suna huta ciki ba tare da an nurakin ba da aka gani ba a wanke ba kenan yake nuna cewa ba najasa bane sai sharhin hadisan da suka gabata a cikin hadisan da suka gabata mun ga hadisi na 178 da 179 da 180 hatta ma dan 176 da na 177 mun hada su dan saboda duka maudu'i dai suke magana eh sauran bayani akan su hadisin wancan na farko yake cewa la yazalul abru fi salatin bawa bai gushewa cikin sallah bai gushewa cikin sallah matukar yana sauraron sallah matukar bai yi hadasi ba sai wani mutum yiwo daga cikin ajmawa yace mal hadasi ya abu hurairah me hadasi ya abu hurairah yace shine ad-darda shine iska kenan wannan hadisi yana cikin wanda muka gani yace a cikin wannan hadisin akwai faralar sauraron sallah mutum yana cikin sallah ne kenan mutum ya gama sallah saurari sallah wannan farala ce kuma man ta'ada asbabu salati yusamma musalliyan duk wanda yake da yayi amfani da sabubban sallah ana kiran shi mai wannan mai sallah kamar yana cikin arwalla ko ya tashi za shi masallaci duka dai asbabu ne na sallah to yana cikin lada kamar yana cikin sallah sai hadisi na gaba da Abu hadisin da Annabi yake cewa kada ya shiri kada ya tai sai ya ji sauti ko kuma ya ji hatta ya ji da sautin awai ji da riha sai ya ji sauti ko kuma ya ji shaƙe juwari wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya koro shi cikin wannan baban dan ya bayyana mana cewa hadisi shine sauti ko kuma irihi wannan ijma'i ne na malamai wanda ya gabata kenan yana nihin cewa dole sai mutun ya zama shakkun nan ya kubuta ya samu tabbas cewa iska ta huto tare da shi zai yi wannan zai saki arwala da shakku ba zai saki arwala ba kamar yadda ya gabata sai hadisin Ali da yake cewa na kasance mutun ne mai yawan mazi wanda hadisin ya gabata na umarci miqdar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya wanke azzakarin shi yayin arwala wannan hadisin Bukhari ya kawo shi ne dan saboda ya mana nunin cewa mazi yana warware arwala kuma wannan shine mazhabin jumhurin malamai ijma'i ne na malamai wanda al-Imam an-Nasa'i ya huddo wannan hadisin sai cikin wancan hadisin da cikin shi akwai taqdimi da ta'khir da yake cewa gusulu zakarahu ya tawadda yugsilu zakarahu yace yayi arwalla sannan ya wanke azzakarin shi yace a cikin shi akwai taqdimi da ta'khiri abinda ake nihi shine duk da wawun bata nuni akan tartibi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta a cikin nan gurin ba yana nihin bace arwalla ita ake fara sannan kuma a wanke mazi kuma hadisin yake cewa a farkon musulunci zazalasa baina shu'abi hal arba'i idan mutun ya kusanci matar shi sannan mazimani bai huto ba baye da arwalla wannan an shahe shi bayan Annabi alaihi salatu wassalam bayan musulunci ya tabbata an tabbatar da cewa mutun ya sare da iyalin shi koda ba ai inzali ba sai yayi wanka kenan wannan shine magana mansuhi ne wancan hadisin da aka kawo ma'ana hadisin da yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam wani mutum da Annabi ya huto aka kira Annabi ya kira shi ya huto ruwa yana da so akan shi yace me yiwa mun maka gaugawa yake cewa idan an maka gaugawa ko kuma kai hari to kai arwalla to wannan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne nan gurin dan saboda yayi nuni akan cewa husulul mazili man jama'a lam yumni ma mazi idan ya huto ga wanda yayi saduwa bai huddo da mani ba ma'anar hadisin miqdad ne gaidai kuma kamar yadda muka faɗa abin da yake hadisi ne da an shahe shi daga baya lamari ya tabbata cewa idan an sadu ko da mazi ba ai inzali ba wannan yana wajabtar da wanka kamar yadda zan mutum huda bayanin a cikin hadakan hadisan da sauran shi a cikin sunan Abi Dawud dan saboda shi yake kula da kawo an-nasikh wal mansukh in an samu irin wa'annan sai babu na gaba cikin wannan kitabu wanda zan dauka yau babu rajuli yuwaddi usahibahu babu na 35 ko baban da ke bayanin mutum yayi ma abokin shi arwalla kenan kai ma wani arwalla al-Imam al-Bukhari yake cewa hadisi na 181 haddasani Muhammad ibn Salam qala akhbarna Yazid ibn Harun an yahya an Musa ibn Uqba an Quraib maula ibn Abbas an Usama ibn Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah lamma afada min Arfa yayin da ya fito daga Arfa adala ila shi'ab sai ya karkata zuwa ga kwazazzabi summa allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna shine karkacewa ba adalci ba shi ma nan adala karkacewa irin na wace aya kenan dai karkace bar wannan hanya yayi can wajen faqada hajata husaybiya buƙatar shi qala usama ibn zaid yace faja'altu asubbu alaihi sai na fara fa ja'altu shine ansha'tu ma'ana na fara ina zuba mishi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda yana arwalla fa kenan wannan shine mahallu shahid yana zuba ma annabi ruwa annabi yana arwalla fa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah a tusalli sallah zakai kala sai ce al musalla amama gurin sallah ai yana gabanka hadisin nan ya gabata sai na gaba hadisi na 182 al imam al bukhari ke ce haddathana amr ibn ali kala haddathana abdul wahhab kala samitu yahya ibn sa'id kala akhbarani sa'id ibn ibrahim anna nafi' ibn jubair ibn mudhim akhbarahu annahu sami'a urwata ibn al mughira ibn shu'ba yuhaddis ya ji shi yana bada hadisi daga mughira ibn shu'ba annahu kana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin shi ya kasance tare da annabi cikin wani bulaguro wa annahu zahaba li hajatin lahu ya tahiyayi wata biyan bukatar shi wa anna mughira ja'ala yusubbu ma'a alayhi wa huwa yatawadda mughira sai ya fara yana zuba mishi ruwa yana arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yana arwalla shi yana zuba ruwan fa gasala wajhahu wa yadai ya wanke huskar shi da hannuwan shi wa masaha bi ra'sihi ya shahi kan shi wa masaha alal khuffain sai ya shafa akan hufi yace fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace faja'altu asubbu alaihi wa huwa yatawadda ina zuba mishi ruwa shi yana arwalla shine gurin tarjumar da bukhari yake nihi shine mahallu shahir din da bukhari ya kulla babi akai cewa wani yana iya yi ma arwalla yace kuma wannan shine magana wasu daga cikin jama'a da dama daga cikin malamai kamar yadda ibnu battal ya kawo magana a cikin sharhi shi na sharhi sahih al-bukhari a mujallal na 1 shahin takara na 278 yace abinda ya zo ne daga ibnu umar da ali cewa sun hana gami da an yustaqalahum al-ma'u li wudu'ihima azuba musu ruwa su yi arwalla su sun hana wa qala suka ce nakarahu an yushrika na fil wudu'i ahad muna kin wani ya kama wani cikin arwalla a ce ya kama mu wa rawaya zalika ar-rasulullah kuma sanyo ruwayar haka daga annabi alayhi salatu wassalam kenan wannan bukhari yana kulla baban yana nihin raddi ga wannan ra'ayin cewa wani baya ma wani arwalla ba da afarkin da suka kawo saboda asarkin yana cikin musannad na abu ya ala abdayalis abu ya ala al-musali da al-imam al-bazzar ibnu umar ya rawaito kuma an yi ruwaya daga ibnu umar yake cewa ma ubali a anin rajulun ala tahuriya wa ala ruku'i aw sujudi ban kula ba ma'ana bai sha mun kai ba a ce mutun wani ya taimaka mun wajen tsarki na ko wajen ruku'i na ko wajen sujada ta ma'ana bai bukata al-imam al-bukhari ya kawo wannan asarkin nashi a cikin wannan at-tarihul kabir nashi tabari yake cewa ya inganta daga ibnu umar daga ibnu abbas sabba ala yadai umar lwudu bi tariqi makka ya zuba ma umar ruwa a hanyar makka yana arwalla lokacin da matan nan guda biyu suka aka tambaye shi akan mata biyu wanda suka yi tazaharata ala rasulullah suka yi taimakekeniya akan annabi alayhi salatu wasalam matan shi guda biyu kenan wa sabata annabi umar khilafu zalik ma zikira anhu idan wannan nasoshin sune bukhari yake ne raddi cewa ya halitta babu lahi a ciki قال الحسن حسن yake cewa naga Usman Amir al-Mu'minin ana zuba mishi ruwa daga tulu yana arwalla kuma Abdurrahman ibn Abza ya aikata haka da Dahak ibn Mazahim Abu Duha yake cewa la ba asal marid an yud di awl ha'id babu lahi ga mara lahiya mace mai haila ma ta mishi arwalla kenan wannan yake nunin babu haramci a ciki wa qala gairuhu wasu suka ce Bukhari ya kulla dalili ne akan zuba ruwan inda wudu annahu yajuzu lazur an yudi agairu cewa ya halitta da wannan zuba ruwan ai shi wannan ba ruwa ba arwalla bace gaba ɗaya yan mushi zuba mushi ruwa ne yayi to amma Bukhari da yace kulla hujja cewa ya halitta wani ya rubu ya zuba ma wani dan uwan shi ya mushi arwallan ma gaba ɗaya dan saboda tunda ya mushi wani juzu'i daga cikin ta kenan sauran ma babu wanda ya hana yace lima لأنه لما لزم المتوضع اكتراف الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك يتي كنان تيد يا حالتا يتو قولوا يا ركا زبا مشي دان سبدا أسامة ابن زيد ينا زبا لواغا النبا عليه الصلاة والسلام لكم فتواتو هكا نن يا حالتا سوران أبو وما يتي وانا ينا رجا تكين بابينا أيوكا إبادة وانا وان ينا إيما واني سابانين صلى دان سنجي ساباني تيوا متنب زي إياني من تيمكوبا واني يمشي صلى واني يمشي wata ibada irin wannan amma kuma ita arwalla tana cikin ibadun da aka halitta waje zama bizalika ibn al-munayyir ya tabbatar da haka cikin maganganun shi akan abwabul bukhari ibn al-munayyir kanan bayayan ba kanan wanda yake da al-mutawari ala abwabul bukhari yake cewa al-bukhari tawqas al-bukhari tawdu'atul ghayr lahu ala sabbihi ala bukhari yayi kiyasin zuba ruwa akan yi ma mutun arwalla ga baki daya ma ma'ana neman taimako a cikin ayyukan da'a kamar kana azumi kace wani ji ka dauko mun ruwa inda an yi bude baki ba za a ce ba ya kama maka cikin ayyukan ibada a aikin ya baci kenan wani aiki ne wanda shi ana iya neman taimako a cikin shi sannan sai Bukhari Allah mashi rahama ya kawo hadisin zuba ruwa da hadisin wannan Jubair ibn al-Mut'im wanda yake cewa ya tahi ga bukata shi sai ya kasance a cikin bulaguro Mugira ibn Shu'ba yana zuba mishi ruwa wannan hadisi yana daga cikin ladaif in isnadin shi ruwaya tabi'ai guda hudu ne dukkan su bangare yana rawaitowa daga bangare kenan ashabu tabqa guda wasu suna rawaitowa daga wasu tabi'i ya rawaito daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i har hudu a jere wannan yana daga cikin ladaif na isnadin wannan hadisi ففيه فقه ظاهر لما ترجم له كما a cikin baban akwai fiqhu zahiri fahimta zahiri ga abin da Imam al-Bukhari ya kulla na baban kuma mun sani cewa a hadisin da yake gaba shi cewa fa awaitu li anzi akhufaihi sai naje in cire ma annabi hufun shi shima taimakawa ne cikin ayyukan arwalla kenan sai nuna cewa sauran ayyukan ma babu wanda ya hana shine abin da Imam al-Bukhari yake nihi sai babu na 36 a cikin kitabul wudu al-imam Allah mashi rahama yake cewa babu qira'atul qira'atul qur'ani ba'da al-hadath wa ghairihi baban dake bayanin karatun al-qur'ani bayan hadasi da wani shi bayan mutun yayi hadasi karami kuma ya karanta qur'ani wa qala mansur yake cewa daga ibrahim la ba'sa bil qira'ati fil hammam babu lahi da karatun qur'ani a cikin gidan wanka wa bi katibir risala ala ghairi wudu da kuma rubuta risala ba tare da arwalla ba wa qala hammad ibn zaid yake cewa daga ibrahim in kana alaihim izarun fasallim alaihim in ya kasance da kai gabto tare da su kai musu sallama ma'ana in gidan wanka an ka wuce wa illa in ko ba haka ba fala tusallim kada kai musu sallama ka wuce ma'ana gurin wanka ka tarra wasu suna zamane sun tuttube su yi wanka ba zaka musu sallama ba in azir suke ko kuma uwan gakin su babu gabto jikin su amma in kuma suna da gabto jikin su zaka yi musu sallama wannan labarin da ya kawo daga Ibrahim daga Ibn al-Munzir a cikin Musnad na Ad-Darimi ya rawaito karaha cewa karatu a cikin hammam karatun Qur'ani a cikin anci gidan wanka haba haban daki wanda ake bawali ake bayan gari a gidan wanka ko wanda ko bawali ba ayi wankan ne kadai ake yi don wancan dama babu zancen cewa ka shiga ka karanta alqur'ani a ciki don wannan a cikin shi suna ganin babu wani abin da ake aikatawa na najasa babu wani abu wanda yake na najasa balle mutun ya ke karantawa ko ba ana nihin ba kai ka shiga a tubai ka shiga da niyyar wankan ka shiga karanta qur'anin a kana cikin sutura ka shiga cikin shi shine ka shiga kake zamanin ka karanta qur'ani a ciki ake magana kuma wannan asar kin yana cikin musnadid darimi cewa qira'a cikin hammam an rawaito sabanin abinda aka rawaito daga ibrahim kin wannan yana tahiya akan cewa karhanci ne makaruhi ne a gare shi kuma ya rawaito wannan magana daga daliban al-imamu abi hanifa an rawaito ta daga shaqiq ibn salama at-tabi'i al-jarir da sha'abi da makahul da hasan da kabisa ibn zu'aib dukkan su sun tai akan cewa makaruhi ne karatu a cikin al-hammam Muhammad ibn Hassan yake cewa babu karhanci a ciki wanda dalibin shi ya rawaito daga cikin al-Udda da al-Bayan kamar da yake cikin Bada'u Sana'i na daga cikin malaman mu abinda Malik ya faɗa adamu rudu shar'i biha falam tukraha kasairul mawadi Malik yace babu wani nasi da yazo ya karhanta karatu a cikin al-Hammam dan saboda haka babu hanin da za a yi babu wani karhanci kenan al-Imam Malik ya tahi tare da wanda suke cewa babu karhanci a cikin karantawa amma mu dauka fa cewa kamar yadda muka hada kan mutun ya cakuda ha daban daki da al-hammam hammam gidan wanka kawai wanda babu wannan a ciki babu kazamta a ciki inda adda kazamta na ittifaki ne ba a karatun qur'ani a ciki shi kuma nan yake wa bi katibir risala ala ghairi wudu mutun ya rubuta risala ba tare da arwalla ba zaka rubuta ma wani letter hamma ayat qur'ani zata kama ka rubuta babu arwalla nan babu lahi a ciki sai hadisi na 183 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana Isma'il haddathana Malik wannan wani Isma'il ne ibn Abi Uwais mi alaka shi da al-Imam Malik dan yaye shi ne dan yal uwar shi ne kenan zaman da yake ga al-Imam Malik kuma ya lazumce shi tsawon lokaci yayi karatu wajen shi daga makharama ibn sulaiman daga quraib maula ibn abbas anna abdullah ibn abbas akhbarahu annahu bata laylatan inda maimuna wata rana ya kwana a wajen maimuna zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam hiya khalatu ita kuma khalashi ce yal uwan ma'ayye shi yace fadda ja'atu fi ardil wisada sai ni kishin gida a can gehen wannan kin gehen matashin kan wadda ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kishin gida wa ahlihi fi dhuliha yana nihin da matashin kai wannan shin hoda gabaki ɗayan ta ba matashin kai wanda ake ta da kai ba sai yace ya kishin gida shi kuma da shi da iyalin shi a can hura ta hadisin ya gabata fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barci hatta tasaw izan tasaffal layl sai da dare yayi ya raba aw qabla hu bi qalil ko kuma kusa rabin dare da kadan aw ba da huko kuma bayan shi bi qalil da kadan bai yanke ba sha biyun dare ta kusa ko tayi ko kuma ta dan zarta dan saboda ba aw gare shi na ta hakika ba yace istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi ya falka fajala sa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi sai zamana yana goge barci a fuskar shi da hannun shi kamar yadda mai barci zai tashi yana yin haka yana hudda barci a idan shi yace annabi yana yin haka nan summa qara al-ashr al-ayat al-khawat min surati al-ali imran ya karanta ayoyi guda goma na karshen suratu ali imran summa qama ila shannin mu'allaqa sannan sai ya tashi zuwa ga wata sarkara ta yayya nan gurin mahallu shahir kin gashi nan annabi da ya tashi ba arwalla ya goge barci da idan shi sai ya shiga wannan ya shiga karanta wannan ayoyin na alqur'ani ya nuna cewa an hadasi karami ne ana iya karanta qur'ani fatawadda minha sai yayi arwalla da gare ta fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallar shi summa qama yusalli ya tashi yana sallah qalibun abbas ibnu abbas yace fa qumtu sai na tashi fa sana'atu misla ma sana'a na aikata irin abinda annabi ya aikata summa zahabtu sannan sai na tafi fa qumtu ila janbihi na tsaya a gehen shi fa wada ayyadahu al-yumna ala ra'si sai azza hannun shi na dama a kaina wa akhadha bi uzni al-yumna iftuluha sai kama kunne na dama yana jayo shi fa salla rak'ataini sai salla rak'a biyu summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa autara summa daja a ce sannan sai ya kishin gida kenan wannan rabiya ne mu kilga kenan har rak'a nawa aka samu bibi so nawa so goma sha daya biyu uku hudu biyar shidda goma sha biyu ne sannan kuma da wutiri kenan goma sha uku kenan wannan shine mafi hadisin da ya bayyana ma mi ake nihi da wannan raka'a ko in annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kwanciya da akwai sabani kamar zan mutar da shi cikin qiyamul layl a littafin sahih bukhari a can zan yi bayani shi sun mataja a sannan sai kishin gida hatta atahur muazzin har sai da mai kiran sallah ya zo mishi fa qama fa sallara raka'ataini khafifataini sannan ya tashi ya yi saraka'a biyu masu sauki kenan wace saraka'o'i ne raka'atain fajr ne yayi summa kharaja fa salla subha sannan ya hutai sallah as-subha wannan hadisin ya gabata a can baya an al-Imam al-Bukhari ya kawo shi amma ba ta wannan hanyar ba hey yace a cikin shi akwai dalili ga abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan shi ne karatun al-Qur'ani ba tare da arwalla ba kuma wannan raddi ne ga wanda yake makaruhi ne huska shi shine yadda annabi ya karanta ayoyin nan guda goma na karshen Ali Imran daga tashin shi daga barcin shi ba tare da yayi arwalla ba Umar ya hada daga Ibn Abi Maryam al-Hanafi yace mishi a taqra'u ya Amirul Mu'minin ala ghairu wudu Abi Maryam al-Hanafi ya tambaye Umar yace mishi Abu Amirul Mu'minin ya zaka karanta Qur'ani ba tare da arwalla ba qala lahu Umar sai Umar yace man aftaka bi hadha wa ya baka fatawa wannan cewa ba a karanta Qur'ani ba tare da arwalla ba a Musailama al-Kazzab ya baka fata wannan kenan raddi ne a gare shi cewa wannan ba mazhabin malamai bane yace wannan ya wadatar muka gami da Umar a ce ya tabbatar da wannan ra'ayi cewa ana iya karanta Qur'ani a cikin wannan wanda wannan asar kin nashi da shi da Abi Maryam yana cikin musannaf na al-Imam Abdurrazzaq Ibn Abi Shayba Allah mashi rahama yace na daga cikin hujjar da take nuna cewa lam yujib faradu tahara ala ibada ba a farranta ba dukkan wata ibada ba a farranta mata bayin arwalla sai in an tashi zuwa sallah abin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ban daki sai aka zo mishi da abinci sai aka ce mishi ala ta tawadda annabi ba zaka yi arwalla ba sai ce uridu an usalli fa atawadda sallah ce zan yi arwalla yaran kaga wannan yake nuna cewa sallah hadisi ne kuma wanda muslim ya huddo shi yake nuna cewa sallah ita ce aikin da aka ce in mutun zai yi shi sai da arwalla sai ya gani sallallahu alaihi wasallam cewa jinkirin dahara bayan hadasi ana iya yin shi har zuwa lokacin sallah sannan kuma ijma'i yayi tsaye akan halaccin karanta alqur'ani ga mai hadasi amma hadasi karami duk da cewa mafifici a ce mutun ya karanta qur'anin da tsarki da arwalla haka aka hiso amma in ya karanta ba dokan qur'ani ba kawai karatu ake zance Imam al-Haramain yake cewa la yuqalu qira'atul Qur'an muhaddas makruha, ba za a ce ba shine al-Imam al-Juwayni yake cewa ba za a ce ba karatun al-Qur'ani ga mai hadasi makruhi ne. Ya inganta daga Annabi alayhi salatu wasallam yana karanta al-Qur'ani alhali kuma yana tare da hadasi karami inde ba janaba bace. Kenan yace kuma cikin shi akwai radun alaman qala la yuzul musalli an ya umma harin illa an yanwi al-imama. Kuma a hadisin nan akwai raddi ga wanda suke cewa wanda zai yi limanci sai in yayi ne limanci zai yi ta, dan saboda ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ba tare da ne limanci ya tashi ba, ya tashi yin sallar shi, kuma Ibn Abbas ya zo ya bi shi, kuma da ya bi shi sallar kuma ta yi limancin yayi bai sake ba. To wanda suke i'tiradi sai su ce wannan anafila kenan, amma in a farilla ne dole sai hadar muniyar limanci kamar yadda malaman malikiya suka tahi akai. Amma abin da yake shine yayi inganci kasancewar babu bambanci a tsakanin sallar nafila da farilla, babu bambanci inde ba dalili aka samu ba, babu dalilin da yake nuna cewa kaza in an yi shi cikin nafila a cikin farilla ya sha bambam sai inda dalilin da yake bance shi, dan dukkan su sallah sunan su kamar yadda malamai suka nuna. Sai babu na 37 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu man lam yatawadda illa min al-gashi al-mufqil, babun da ke bayanin wanda bai yi arwalla ba sai daga suma wadda take mai nauyi. Kenan suma idan mutum ya suma yana daga cikin abubuwan da ke warware aula arwalla al-igma suma, to suman nan sai wadda ta kasance mai nauyi ba wadda take sama ba. Al-Imam al-Bukhari yake cewa a hadisi na 184 haddathana Isma'il wanda ya gabata kenan, qala haddathani Malik an Hisham ibn Urwa an imra'atihi Fatima. Hisham ibn Urwa ya rawato daga matashi Fatima, an kenan kun ga ruwayar miji daga matashi, ruwaya hatta daga matansa suna amsaran saboda ita ma malama ce kuma tana kula da ilimi. Daga jaddata ya Asma'u binta Abi Bakar, kakarta ita kuma ta amso daga kakarta Asma'u binta Abi Bakar, annaha qalat take cewa ataitu Aisha, nazo wajen Aisha zaujin Nabi mata Annabi alayhi salatu wassalam, hina qasafat ash-shamsu lokacin da rana take shifi, fa idan nasu qiyamun sai ga mutane a tsaye yusalluna suna sallah, wa idha hiya qa'imatun tusalli sai ga ta ita ma Asma'u tana tsaye tana sallah, fa qultu sai nace mata malin nasu me yasa mu mutane, fa asharat bi yaddiha sai ta yi nuni da hannunta na hawa sama wajen sama, yana tana cikin sallah ita mata nuni haka ki kalli sama, wa qalat ya tace subhanallahi, fa qultu aya dan nihin aya ce Allah ya sabko kenan kisifewa rana, fa ashar sai tai aina am sai ta mata nuni eh haka nan, fa qumtu hatta tajallani la gashu tace sai nayi tsaye har sai da suma ta ruhan muni, mana alamun suma ba suma baranta suma ba ta san abin da take ba, waja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an sai nike zubo ruwa a busan kaina, falaman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiri hamidallahi sai gode ma Allah wa asana alaihi yayyabe shi, summa qala sannan sai yace ma mi shay'in kuntu lam arahu yace babu wani abin da ban taba ganin shi ba, illa qadar aituhu fi maqami hadha sai dai kasance yaukin nan na gan shi, hatta aljannatu wan nar hawuta da aljanna hayda na gani, yace wa laqad uhiya ilayya haqiqa an mun wahayi cikin wannan sallah annakum tuftanuna fil qubur cewa ku za a fitne ku cikin kabari, misalu aw qariba min fitnati dajjal kusa ko kuma gabda irin fitna ta masihi dajjal, da misalu da qarib kin nan ga marawaici ne ba wai annabin bai faɗa haka. Yace la adri ayy zalika qalat asma, ga gani tace ban san ba asma wace kalmar ta faɗa, kenan wannan shakkun daga wace ce, daga Fatima, dan ita ta yi ruwaya daga asma kakarta. Yace yu ta ahadukum fa yuqalu za a zo ma ɗayan ku sai a ce mishi a cikin kabari in ya mutu ma ilmuka bi hadha ar-rajul me ya masani ka gami da wannan mutum, sai a nuno mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'min amma shi mummuni awil muqin ko kuma mai imani, yace la adri ayy zalika qalat asma, Fatima tace ban san bace kalma asma ta faɗa, al-mu'min ko al-muqin duk da ma'anar su ɗaya, amma a taharrifin ruwaya yanzu muka yi magana kan cewa a kokarin bada hadisi lafazin shi yadda yake, gashi magabatan mu yadda suke yi, fa yaqulu sai yace huwa muhammadur rasulullah, yace Muhammad ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ja ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da bayani kuma da shari'a, yace fa ajabna sai muka amsa wa amanna muka yi imani wata ba ana kuma muka bi, fa yuqalu sai a ce mishi nam salihan kai barci nagari, kai barcinka kana halin kasancewa ka mutu nagari, faqad alimna in kunta la mu'mina, mun sani lalle tabbas kai mu'mini ne. Wa ammal munafiq, amma shi munafiki awul murtab, ko mai shakku cikin addini cikin imani, yace la adri ayy zalika qalat asma, ban san boce kalma asma ta hada. Fa yaqulu, sai yace la adri, ban sani ba. Samitu nasu yaquluna shay'an, naji mutane suna fadin wani abu. Fa qultu, huni ma hay na fada kenan, la adri ban sani ba, na abinda mutane suka fada shi na fada. Shawta ruwaya ta zo wadda ba cikin sahih al-Bukhari ba, sai yace mishi la daraita wala talaita, ka Allah sa ka sani, ka Allah sa ka karanta, sai sa haushi da kishi. Hadisin dogo ne nan gurin fadata da take cewa ja'altu asubu fawqa ra'si ma'an, sai ni fara ina zubo, ja'altu ansha'atu, kamar da ya wuce cikin wancan hadisin farawa, sai na fara ina zubo ruwa a bisa kaina. Yace inna ma fa'ala zalika liyazula al-gashi, tana aikata haka ne dan saboda wannan alamun su mai yabarta, kuma wannan bai warware arwalla ba, shine abin da al-Imam al-Bukhari yake nihi, da a ce karama suma wadda bata kai ba ta hankalin mutun tana warware arwalla, da wannan ta saki arwallarta, shine tarjamar da abin da Bukhari yake nihin cewa la yu'idul wudu illa min al-gashi al-muskil, ba a saki arwalla sai in suma ce wadda ta kasance mai nauyi, anan ne da mutun zai saki arwalla. Nan kuma gashi kin wannan shine yana nihin alamun suma, ko kuma wani nau'i ne na cuta wadda take gabatar suma, ba wai suma bace wadda ta suma, dan in ta suma ba ta san ba abin da ake ma, kamar yadda muka yi bayani. Babu na 37 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu masahur ra'si kulli, babun da ke bayanin shafa kai ga baki ɗayan shi, li qawlihi ta'ala, na'am 38 kai yace wa qawlihi ta'ala, dan fadar Allah madaukin sarki yake cewa wansu huburi usun, ku shafa da kawunanku. Wa qala ibn al-Musayyib, al-Imam ibn Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa al-mar'atu bi manzilati ar-rajul, mace ita ma matsayin namiji ne, tamsahu ala ra'si ya ta shafa akanta. Wasu ila malika, an tambayi malika, ayyuzu an yamsahu ala ba'dir ra's, shin ya wadatar mutum ya shafa ga bangaren kanshi. Fa hatajja bi hadisi Abdullah ibn Zayd, sai kawo hujja da hadisin Abdullah dan Zayd. Malik Allah mashi rahama bayyau yana kokarin kiyaye ba da amsa da kwakwalwarsa, matukar akwai hadisi akan abun, ana tambaye shi bisa kan kaza, hadisi zai jayo kai ka dauki istidlalinka. Ana tambaye shi sai kawo hadisin Abdullah ibn Zayd, wanda shine al-Imam al-Bukhari zai kawo. Hadisi na 185 yake cewa haddasana, wancan asar na ibn al-Musayyib, yana nihin mace ita ma yadda namiji yake haka nan zata shahi gashinta, ba zata warware kitsanta ba, kamar yadda zan mu gani a sunan Abi Dawud ya kulla babi akai guda akan haka nan. Yake cewa akhbarana Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah ibn Zayd, wani mutun ya ce ma Abdullah dan Zayd, wa huwa jaddu Amr ibn Yahya, kaka ne ga Amr ibn Yahya, yace mishi a tastadi wa an turiyani, shin kana iyawa ka nuna mini kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake arwalla. Fa qala Abdullah ibn Zayd, sai Abdullah dan Zayd yace na'am, eh fada abi ma'in, sai yace aka mishi ruwa. Fa afraga ala yadihi, sai zubo a hannuwan shi. Fa gasala yadahu, ya wanke hannun shi marataini su biyu, summa madmada, sannan kurkure bakin shi, wastan shara ya heto salasan su uku, summa gasala wajahu salasan, sannan ya wanke huska shi su uku, summa gasala yadayhi marratayn, sanan ya wanke hannuwan shi su biyu, ilal mirfaqain, zuwa ga idan hannu. Kenan wannan yake nuna mana ya halitta a wanke huska, a wanke su uku, wanke hannu a wanke su biyu, ba dole bane sun aka fara da uku uku sai an kare uku uku. Summa masaha ra'sahu bi yadayhi, sanan sai ya shahi kan shi da hannuwan shi. Fa aqbala bihima wa adbara, ya fuskanto da su kuma yi baya, bada abi muqaddami ra'sahi, ya fara daga magabacin kan shi, daga goshi kenan. Hatta zahaba bihima ila kafahu, sai da ya tahida su har zuwa kiye shi. Summa raddahuma ila al-makan allazi bada'a minhu, sannan ya komo ga wajen da ya fara. Summa gasal rijlaihi, sannan ya wanke kawahuwan shi guda biyu. Wannan hadisin al-Imam Umdatul Ahkam Abdul Ghani al-Maqdisi ya kawo shi, inda dama ya kawo hadisan muttafaqun alayh. A cikin wannan hadisin abinda zan mu doka na ilimi, abin da ya kamata nan mu sani, kar mutum ya ce ya ake ta kulla ma abubuwan arwalla, kowanne nashi daban nashi daban, kawai ya ce mana babun sifatul wudu ya kawo shi duka, to yana kulla ma kowanne abu, masahur ra'as ya kawo shi daban, kaza ya kulla babu ya kawo hadisi daban, kuma yawanci hadisin ɗaya ne yake kawowa, sai dai kuma abin da yake so ya kawo mana ta'addudul isnadurul hadis ya nuna mana hadisin ya zo ta hanyoyi da dama dan ba al-Imam al-Bukhari ba litta al-Jami' ne ba litta ba fiqhu kada yake koya maka ba as-sina al-hadisiyya harsina al-hadisiyya kuma da aiki na isnadi da kuma sanin hanyoyin da hadisi ya zo ta hanya kaza yanan nan yana gamawa muhaddis yana karanta ya san cewa hadisin nan a Bukhari ya zo ta hanya kaza ya huta daga haddin garaba ya huta daga haddin mashhur wani lokaci ma kai matsayin mutawatir kamar hadisin maimuna an ce ya kawo shi hanyoyi masu yawa na gaba su'alul muta'allim a ciki mun fahimci cewa dalibi yana iya tambayar malamin shi akan abin da yake wayan shi na ilimi dan ya sani gashi can da ya tambaye shi cewa kana iya nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake arwalla yake nuna ana san haka nan a cikin shi ya ambace taslisul marmara wa istinshar cewa kurkurar baki da shaka ruwa so uku ne kuma wannan shine sunna yace wal asahu aljamu fil marmara salasu guraf shi abinda aka yi inganci a wajen kurkurar baki shine da shaka ruwa yayi su so uku a kwamfata daya ya doko ya shaka kuma yayi haka ya doko ya shaka yayi haka kenan ba tajdidul ma'il huma a cikin su duk da hadisin tajdid ya zo amma bai da karhin da zai ci karo da wannan wa warada al-fasl adami garfatain wa suhiha yace yawa gashi ya ka magana yace hadisi ya zo ma da cewa ana iya yin wannan baki kamar shi hanci kamar shi tajdid ma ilahuma kenan kamar yadda yake malikiya yace wa suhiha shi ma sahihi ne lakinn al-asahu al-awwal sai dai mafi ingancin shine wannan dan gashi hadisin bukhari da muslim kuma dama an ci karo hadisin bukhari da muslim ko wani daya dake cikin su ana gabatar hadisin sahihaina akan wanda yake ba su ba a cikin shi kuma nan hadisin akwai faralak bayanin cewa wanke kai gabaki ɗayan shi ake shahar shi kamar yadda Bukhari ya kulla babi akan shi wa huwa qa'imu alama tudubiyati wannan abu ne wanda shari'a ta yi tsaye akan ana son haka nan yace sai dai kuma menene gurgurdan wajibi ne a wanke shi gabaki ɗaya ko kuma wani bangaren ne za a shafa yace sabanin ya gabata a can baya kamar yadda yayi bayanin shi a cikin sharhil umda bayani ya gabata akan shahwa kai duka ne za a shahwa ko kuma wani bangare ko kuma kaza anan zan mu takaita dangance da wannan tahi abinda muka hada daidai Allah ba malada na kuskure Allah mana gafara eh dangance da karanto wasu abubuwa da suka shahi muqaddima a mun zo abinda muke na muqaddima na sahih al-bukhari ina daga nan mun tsaida shi kan zuwa lokaci mun tsaida shi muna zawwa yanzu kawai littafin zan muhara saboda mun samu abubuwa masu yawa masu muhimmanci dangance da littafin al-Imam al-Bukhari da kuma shi ma littafin nashi da shi karan kansa al-Imam din da kuma littafin shi kuma insha Allah ina kokarin hada su duka abubuwan da muka fada in hada su a littafi guda a huddo su ya zikmana fa'idar ta amfana bayan mutun ya ji su a karance dan saboda duka abubuwa nan da manyan magabata sun fade su a cikin muqaddiman sharhukan halittar ta hansu dan na kare shi ma kawai tartibi ne da jerantawa da wasu abubuwa da suka kamata nan kusa insha Allah zan mu huddo shi yana duk abubuwan da muka fada wannan da suka shahi al-Imam al-Bukhari da rayuwar shi da littafin shi da lada'if da ilimin mukan da suke taimaka mana akan littafin shi zan mu huddo su a rubuce amfanin ya gama kowa da kowa إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام